Rica.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga musulmi a fadin duniya da a dukufa wajen addu'ar samun zaman lafiya a Gaza da sauran wurare.
In Gaza and anywhere where we have problems, let's remember everybody, pray for peace to reign in the world.
Za a kuma ji maimaicin rahoto na musamman kan cutar Apollo mai sa ido ja da zafi. Za kuma a ji mu da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. Shugabar hukumar kula da abinci ta duniya Cindy McCain ta ce fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga kangin matsananciyar yunwa. A cikin wata sanarwa, Ms. McCain ta ce babu kayayyakin abinci da ruwan sha a Gaza, kuma kaso kalilan na abubuwan da ake bukata ne ke isa yankin da iyakokin kasar. Ta ce babu yadda za a yi a iya ciyar da mabukata a yanzu, tunda ta hanyar iyaka ɗaya kaɗai ake iya shigar da kayayyaki. Fata na shi ne a sake buɗe wata hanyar don isar da agajin jin ƙai da ya haɗa da abinci don ceton rai a Gaza. Da yammacin jiya Alhamis, sojojin Isra'ila sun sanar da cewa sun samar da ruwa lita 4,000 da abincin da za a iya ci nan take guda 1,500 ga asibitin Shifa. Sojojin Isra'ila sun wallafa a kan shafin X, wanda aka fi sani da Twitter, cewa kare lafiyar fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikata shi ne kan gaba. Yayin da aka shiga wata na biyu, ana ci gaba da gwabza fada a zaga a Gaza. Ana samun tashe-tashen hankula daban-daban a fadin Amurka. Hare-haren da ake kaiwa Yahudawa da Musulmai da Larabawa 'yan Amurka ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama, sakamakon rikicin da a yawancin lokuta ke janyo martani mai zafi daga ɓangarorin biyu. Wata ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin Yahudawa ta Amurka mai suna Anti-Defamation League ta ba da rahoton cewa ta samu labarin cin zarafi kiyayya ga Yahudawa har sau 832 da barna a wurare da abubuwa da tsangwama a tsakanin 7 ga watan Oktoba, ranar da Hamas ta kai wa Isra'ila hari, zuwa 7 ga watan Nuwamba. Hakan na nufin a duk rana ana samun aukuwar irin waɗannan lamura kusan sau 28. Hakan kuma na nuna an samu karuwar irin waɗannan lamura da kashi 315 fiye da adadin da aka gani a wannan lokaci a bara. A lokaci guda, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi mai suna Council on American Islamic Relations ta ba da rahoton cewa an samu karuwar cin zarafin da ba a taɓa gani ba tun bayan da aka fara yaƙin. A tsakanin ranar 7 ga watan Oktoba zuwa 4 ga watan Nuwamba, ƙungiyar ta samu sakonnin neman taimako da ƙorafe-ƙorafe sau 1,283 a kan nuna ƙyamar musulmai ko larabawa, ƙarin fiye da kashi 216 da aka gani cikin kwanaki 29 idan aka kwatanta da bara. A jiya Alhamis, shugaban jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka suka yi allawadai da karuwar zanga-zangar da ake yi a wajen headquarter jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington, yayin da suka yabawa yadda 'yan sanda ke tafiyar da lamarin. Masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a wajen headquarter a daren ranar Laraba, yayin da suka yi gangamin neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Shugaban jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai Hakim Jeffries da 'yan jam'iyyar Democrat Catherine Clark da shugaban jam'iyyar Democrat Pete Agula da kuma shugabar kwamitin yakin neman zaben 'yan jam'iyyar Democrat na majalisar wakilai Susan Delbene duk sun sanya hannu kan sanarwar ta jiya Alhamis biyo bayan gangamin. 'Yan jam'iyyar Democrat ciki har da Jeffries suna cikin ginin headquarter a lokacin zanga-zangar wacce da farko aka shirya da niyyar toshe hanyoyin fita ginin ta yadda akan dole 'yan siyasa su ga gangamin na nuna goyon bayan tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da yara 'yan Ukraine 2,400 aka kai Belarus tun daga lokacin da Russia ta mamaye Ukraine a shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike da jam'iyyar Yale ta wallafa a jiya Alhamis. Sakamakon binciken da cibiyar binciken humanitarian ta gudanar a makarantar kula da lafiyar al'umma ta Yale shine mafi girma ya zuwa yanzu game da rawar da Belarus ta taka a zargin cewa Russia ta sauya wa yaran Ukraine da yawa matsuguni zuwa Belarus akan dole. Rahoton ya nuna cewa an kwashe yaran Ukraine 'yan shekaru 6 zuwa 17 daga akalla birane 17 a yankin Ukraine da Russia ta mamaye. Jami'ar ta Yale ta gano fiye da yara 2,000 da aka kai zuwa cibiyar kula da yara ta Dubrava a yankin Nix na kasar Belarus tsakanin watan Satumba na shekarar 2022 zuwa watan Mayu na shekarar 2023. Haka kuma an kai fiye da yara 390 zuwa wasu cibiyoyin daban guda 12 a cewar rahoton. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana muradin Amurka ga shugabannin kasashe da shugabannin kamfanonin da suka halarci taron koli na kasashen yankin Asia da Pacific da ake kira APEC a takaice, inda ya ce Amurka ta kudura aniyar daukar kyakkyawan mataki a fannin cinikayya da kawancen da zai amfani tattalin arzikin kasashe a fadin yankin Pacific. Bayan ganawarsa da shugaban China Xi Jinping, Biden kuma ya shaidawa shugabannin 'yan kasuwa cewa Amurka tana kawar da duk wata barazana tare da raba kafa, amma ba wai ta raba gari bane da Beijing. Sai dai a kalamansa, Biden bai bayyana wani abu da ke nuna cewa Amurka da abokan hurɗarta na yankin Pacific za su ba 'yan kasuwa zaɓin da ya fi na China ba. Har ila yau ya faɗi cewa Amurka ta zuba jarin dala biliyan 50 a tattalin arzikin ƙasashen APEC a cikin shekarar 2023, ciki har da a fannonin tsaftace makamashin fasaha, harkokin jiragen sama da tsaron yanar gizo. Biden ya kuma nemi a miƙa saƙo game da shugabancin Amurka, yayin da shugabannin 'yan kasuwa ke gwagwarmaya da haɗarin yin kasuwanci a daidai wannan lokaci da ake yaƙe-yaƙe a gabas ta tsakiya da Turai da kuma yanayin tattalin arziki mara tabbas da ake fuskanta bayan annobar corona. A jiya Alhamis ɗin ya kuma ɗauki lokaci yana bayyana wa shugabannin ƙasashen yankin na Indo-Pacific cewa Amurka ta kudura aniyar bunƙasa alaƙar tattalin arziki a faɗin yankin.
Zahara Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga al'ummar musulmi a fadin duniya da a duƙufa kan addu'o'i na Allah ya kawo zaman lafiya a Gaza da sauran makamantan wurare. Ya yi wannan kiran ne yayin buɗe wani katafaren masallaci a Oyo. Hassan Umar Tambuwal, gare ka.
Mai alfarma Sultan na Sokoto Alhaji Sa'ad Abubakar ya buƙaci ƴan uwa musulmi a faɗin duniya da su yi addu'o'i a sami zaman lafiya a Gaza da duk inda ake da wasu matsaloli a faɗin duniya.
Remember our brothers and sisters in Gaza and anywhere where we have problems, let's remember everybody, pray for peace to reign in the world.
Ya yaba wa gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makinde a game da gina wani babban masallaci da ake kira masallacin Adogba a yankin unguwar Iwo Road a cikin birnin Ibadan.
This is a very good work which we believe the governor had taken up.
Mai alfarma sarkin musulmi yayi wannan yabon ne a lokacin da yake bude babban masallacin na Adogba. Yayi amannar cewa wannan babban aiki ne mai kyau da gwamnatin jihar Oyo yayi, saboda abinda ya rataya ga wuyan kowane shugaban jama'a shine ya tabbatar da zaman lafiya da cigaban al'ummar da yake shugabanci, wato ƴan ƙasa.
Of any leader is to ensure the peaceful and developed spiritual and temporal life of any citizen. Let's use such facilities to educate ourselves, educate our brothers and sisters, so that we live peacefully with one another.
Shugaban majalisar koli ta addinin musulunci a Najeriya ya ce mu ilmantar da kanmu, mu ilmantar da ƴan uwanmu maza da mata, saboda mu samu zaman lafiya da juna. A nashi jawabin jin kadan da bude babban masallacin, gwamnatin jihar Oyo Sayi Makinde ya ce ba zai nuna bambancin addini ko kabila ba ga dukkan jama'a.
We will run an administration over the next 3+ years that will balance out any leaning, whether you're Muslim or you're Christian, your traditional worshiper. We will ensure that what you're entitled to in your state, you get it.
Gwamna Sayi Makinde ya ce a mulkin da ya rage masa na shekaru 3.5 zai baiwa kowa haƙƙinsa, ko kai musulmi ne, ko kai Kirista ne, ko kai ma mai bin addinin gargajiya ne, ba za a nuna maka bambanci a nan jihar Oyo ba. Duk haƙƙinka za a baka. Babban masallacin dai yana ɗauke ne da abubuwan jin daɗi iri-iri. A cikinsu akwai makaranta, ɗakin karatu, wajajen tsarki da dai sauran abubuwa da dama. A cikin waɗanda na halarci buɗe babban masallacin sun haɗa da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, sarkin Sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina, shugabannin ƙungiyoyin addinai da jama'a, jami'an gwamnati da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, gaida Hassan, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Yeah.
To a gaida marigayi Muhammad Wardi, yanzu kuma ga maimakin rahoto na musamman.
Conjunctivitis da aka fi sani da sunan Apollo, haushi ne ko kuma kumburi na conjunctiva, wanda ke rufe farin ido. Ana iya haifar da shi ta hanyar allergy ko kuma ta hanyar kamuwa da cuta daga ƙwayoyin cuta. Cutar Apollo na iya zama mai saurin yaduwa, kuma tana yaduwa ne ta hanyar haduwa da ɓoye daga idon mai cutar. Dr. Dairu Garba Yaro ya ce,
in Apollo ya kama mutum asibitin ana kiransa conjunctivitis, ya fara tafiya asibitin tukuna, kada ya soma treatment a karshe fara tafiya asibiti. In ya je asibiti nan ne za a determine in conjunctivitis ne ma za a samu mishi magani.
Alamun cutar Apollo sun hada ne da idanu da suke rikitsewa su koma jajir, da kuma ƙaiƙayi da yake addabar idanun tare da fidda ruwa ko kuma kwantsa a kusa da ido. Baba Sa'a na mai cewa,
ciwon Apollo da yana da zafi sosai a ido, in ba kai wasa ba ko sujjada ba za ka iya ba. Yana da raɗaɗi, kwana uku ka za ka yaba zafin raɗaɗin ciwo. Zai sa ma kuntsa idon ka zai yi jajawur, abin da ya ba a ce a komai shi da Allah ya sawaka.
Ministan lafiyan jama'a Mr. Manauda Malashi ya ba da sanarwa sake ɓullar cutar Apollo a ƙasar. Abin da ya dace a yi amfani da shi lokacin da cutar ta ɓullo shi ne magungunan shafawa kamar su Maxifloxacin, Ciprofloxacin da kuma sauransu masu tasirin gaske akan cutar.
Amma ya zauna a anguwa, cutar na ci gaba, yana da turin idon shi ne, kuma ya dinga jin labaru. In Apollo ya kasance epidemi ne, zai anonsi a radio, kuma aka anonsi a radio kuma zai anonsi kuma ya mutum zai.
Duban tsawon lokaci da conjunctivitis ke ɗauka, wanda ya kai tsawon mako ɗaya zuwa biyu, majinyaci na wahala matuƙa gayya. Cutar na takura shi har ya rasa uwar da ta haife shi. Malam Muhammadu Murtala gani yake yi cewa,
wannan cuta dai muna jinta tun da nesa da nesa da nesa, wallahi tun na canya wunde muna ji ana an ce wannan cuta ta zo tana garwa. To da Allah ya kawo ni ga wunde kuma, to da Allah ya zan kamu da wannan cuta. Shikenan sati na ɗaya biyu uku na shiga masallaci, dai na fito masallacin asuba'i, na kwanta hakan nan na ci da ɗan ƙaiƙayi dai wannan rana, amma dai ban aza dai wani abu ba, ce wannan yini dai ya wuce. To kwanan gobe jibi shikenan na tashi da ido a rube dukkansa, ido ya ki bodowa, na yi salati da salar da Ubangiji, na yi wanka na kintsa na ce ta wannan bari in gudun ji asibiti da sauri-sauri. An yau jayen kiwon lafiyan nan su sanar da ni domin kada a yi abu a cikin duhu ban san komai ba. Na kwashi gudu kenan na tafi can hospital central, ana kiransa can babban dokta, na je na samu wani likita kenan ya yi mini duba wajen can wajen mutane masu ido. An ce da shi gashi na yi mishi bayani, dai na kwanta dai ni dai ido na ƙaiƙayi, na waye gari kuma ido ya rufe, ce kuntsa ne kawai ido yake ta shi zafi. Ya duba mini me yake faruwa, kenan yake ce mini, a'a ba wani abu bane, Apollo ne wallahi ta kama ni. Ya ce Apollo aya aka yi, ai na same ta. Ya ce aka take zuwa kawai ba wai neman taki. Ya ce okay, ba laifi, to me magani me bai faɗa mini mafitanta me mafita. Kenan ya ce mini, a'a akwai ɗan abun da zai rubuta mini, in je nan ɗakin nasu na sai da magani za a bani na ɗigawa da na haɗiya. To in Allah ya yarda dai a cikin kwana ɗaya biyu zuwa uku huɗu insha Allahu zan samu sauki. Kenan na ɗauki wannan takarda na mika mun je na, kenan na zo na mika musu na waje masu sayar da magunguna, suka gane kenan suka bani abun da za su bani, abun da ya likita rubuta musu duk suka bani shi, ba su kuɗin su. Na zo gida na yi wannan yanda suka ce mini, na yi wannan aiki na ɗiɗɗiga wanda zan ɗiga, na haɗi wanda zan haɗiya, a cikin dai kwana ɗaya biyu na ga ɗan canji.
Ana buƙatar nisantar da kai ko keɓewa a yayin rashin lafiya idan aka yi la'akari da saurin kamuwa da wannan cuta ta ƙwayar cuta.
to dan kwana 4 zuwa 6 kuma ya sake dawowa yana ciwon kuntsan ya sake dawowa shi ne mun dan dattijo dan magana yace a ta kai aboki dan Allah ka je ka yi mu hada man da na gargajiya ka gani
menene magungunan kaka game da conjunctivitis wasu na ganin cewa nono da zuma da yawan tsafta na magance kwayoyin cutar wanda ke takura jama'a sosai
akwai dama wani malami da na sani yana kiran shi Dr. Zaki daga Najeriya yazo asali dan Zaria ne to ba irin magungunan gaskiya da baya da naji shi ma naji da mishi wannan bayani yake ce mini to a gaskiya malam Murtala akwai wannan magani gaskiya na wannan zafin idon naka zai amma ga inda zaka bayar nace malam an gama zan baka sai da ke dudduba da ya hada mini duk dai magungunan nan a hade a cikin dan wani dan kwali ne hakan nan amma an hada kwaya dewa ciki wani ganyen mini ne jijiyan sassaƙin ga zaka zaci duk da doki ka je kana digawa ka diga idan ga kwana biyu ka warke da izinin Allah
abinda ya kamata ka guji a lokacin da ka kamu shine yawan shafa idanunka domin hakan zai iya ƙara tsananin kumburi bugu da ƙare hadarin kamuwa ga waɗanda suke zaune a kewayen na haɓaka
Na ta kama iyali na ta tashi suke ce min da gida yi ni ma inda na saka mun ce to kake damu na san mun san mafita kawai na tashi direct ban je ma asibiti ba na je nan wajen Dr. Zaki in ce to gashi ni ba gaskiya gashi abun da kace Allah ya bani sauki Allah ya taimake ni na yi warki amma ya kama iyali na to ka bani abun da ka bani nan in bata ita ma don Allah ta samu ita ma ta warke kace a ba komai ga su kaya guda ai muka gama na dauka na kama ta ni a madadin na yi sati biyu ita to sati ɗaya dai
kaluman sa ido kan lafiya sun nuna cewa tsahon makonni da dama aka samu karuwar masu kamuwa da cutar ba zato ba tsammani a kasar bugu da ƙari a ra'ayin ƙwararre annobar cutar ta fi amari da kuma yaduwa a yankuna masu yawan gaske masu yanayin zafi da daushi cuta ce ta gama gari wacce galibi ba ta da illa ga hangen nesa idan babu rikitarwa Muhammadu Rabiu Damba Muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar azamawan Kamaru.
To a gaishe ka, kafin mu ci gaba, ga wannan sakon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkon dan Adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da Muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan Adam wanda ni Babangida Cibrin kan shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku.
Tan hakika ba da tangarda ba.
To yanzu kuma bari in dan zakuda gefe guda Garba Awwali ya gabatar mana da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Jirai shugabannin kulukulu din wasannin kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru suna cikin takun saka da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Mr. Samuel Eto'o an da ya saka musu kuɗin da za su gudanar da harkokin su na taka leda a wannan shekara bayan an sasanta tsakanin Samuel Eto'o din da shi da shugabannin kulukulu din na kasar jamhuriyar Kamaru da ɗaya bangaren kuma tunda kulub din Edmonton FC Lions ta yi kokari na ganin cewar ta samu kitin tafiya wasan cin kofin nahiyar Afirka wanda zai gudana a kasar Ivory Coast bayan ta buga da kasar Burundi sai dai masana kwallon kafa suna ta barin albarkacin bakin su kan wannan kasar da kasar Kamaru ta samu a gaban kungiyar kwallon kafa na kasar ta Burundi Coach na kwallon kafa matasa a kasar Kamaru Musa Desai ya tofa albarkacin bakin sa kan yadda kasar Kamaru za ta yi kanta a ciki ga abinda yace
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan wasa da ya wuce tsakanin Kamaru da Burundi wasa ne wato wanda zukatan ɗin Kamaru kan kowa gaskiya zukata sun buga saboda wannan wasa Burundi sun nuna rawan gani mun fidda tsammani ma to amma da yake Kamaru babban ƙasa ce wanda kowa ya santa babban ƙasa ce a wasan kwallon kafa a ƙarshe dai abin mun ga nasara Barkatu. Kuma wannan club nan na Cameroon nan yana bukatan gyara da yawa. Akwai tsofaffi ma a cikin wannan team din na Cameroon. Ya kamata a gyara. Yana bukatan gyara sosai. Wannan wasa da suka buga da Burundi da ba don mai mana tsaron gida ba kunana gaskiya da mun gane kuran mu. To amma da yake Cameroon ne insha Allah a Abidjan dama a Abidjan muka fara cin kofin Africa. 1984 nake ga haka ne kamar lokaci 1984 kenan. Cameroon ta ci kofin Africa a Abidjan don Allah da kuma Cameroon bana insha Allah za ta je ta yi ron gani a can insha Allah baran ce dai za su ci kofin ba amma insha Allah za buga kam
mama awal galba muryar Amurka daga kasar Cameroon.
To ga da awal masu saurare kafin mu ci gaba ga wani sakon kuma.
Har yanzu dai labari ɗaya ne dai wasu suke mamu an kace su wasu suke mamu suna raye. Asalin wanda ya kama su daga bitane ban ina bincike sai aka ce akwai wani soja yana kula da Bali local government da Gaso local government.
Ina da mugun mulki wani sa'i ma shine yake ba mijina zai zo ya zuga mijina akan wasu abubuwa mijina kuma sai ya zo ya hau kai saboda shi ba nisan tashin hankali bane.
Ina gani abinda duka yi niyya dai in dai ba kun sanar ma mutane aka sa kamar Buhari ko dai wasu masu iko aka je jira ina to a gaskiya za su halaka da ni.
Shirin ciki da gaskiya na zuwa muku ne a duk ranar Litinin da karfe 6 na safe a Ogun Najeriya domin bin kadin waɗanda ke zargin an zalunce su yaƙi da cin hanci da rashawa har ma da bin gadon marayu.
To an gode da wannan sakon da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta kaici.
Shugabar hukumar kula da abinci ta duniya Cindy McCain ta ce fararen hula a Gaza suna fuskantar shiga matsananciyar yunwa. A cikin wata sanarwa Ms. McCain ta ce babu kayayyakin abinci da ruwan sha a Gaza. Kuma kaso kalilan na abubuwan da ake bukata ne ke isa iyakokin kasar. Ta ce babu yadda za a yi a iya ciyar da mabukata a yanzu tunda ta hanyar iyaka ɗaya kaɗai ake iya shigar da kayayyaki. Ta ce fatanta shi ne a sake buɗe wata hanyar don isar da agajin jinƙai da ya haɗa da abinci don ceton rai a Gaza. Yayin da aka shiga wata na biyu ana gwabza fada a Gaza, ana samun tashi-tashin hankula daban-daban a fadin Amurka. Wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin Yahudawa ta Amurka mai suna Anti-Defamation League ta ba da rahoton cewa ta samu labarin cin zarafi da nuna ƙiyayya ga Yahudawa har sau 832. A lokaci guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi mai suna Council on American Islamic Relations ta ba da rahoton ta samu ƙaruwar cin zarafin da bata taba gani ba tun da aka fara yaƙin. A jiya Alhamis shugabannin jam'iyyar Democrat na Majalisar Dokokin Amurka suka yi allawadai da ƙaruwar zanga-zangar da ake yi a wajen headquarter jam'iyyar Democrat ta ƙasa a birnin Washington yayin da suka yaba wa yadda 'yan sanda ke tafiyar da lamarin.
To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wasu